This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 12 ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tabbatar da su ga kanun labarai.
To Murtala, a yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana ƙirƙiro kujerun dindindin biyu ga ƙasashen Afirka da na yankin Pacific a kwamitin tsaro na majalisar. Kasar Australia ta tube kambin yabo na soji na wasu manyan kwamandojin tsaro. Shugaba Joko Widodo na Indonesia zai shafa makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa a sabon babban birnin ƙasar Nusantara.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a Najeriya ya bayyana a gaban babbar kotun jihar Kano domin kare hukumar daga zargin take umarnin kotu kan binciken madakalar kwangilolin ƙananan hukumomi.
Kotu ta zauna kuma ta bada order cewa da gaba ɗaya waɗanda ake kai ƙara su dakata da neman waɗanda suka kai ƙara har zuwa lokacin da za a gama shari'a, kuma abin takeici sai kasance har yanzu ba su daina ba. Ranar 9 ga wata da 10 ga wata da 11 ga wata sun neme su.
A jamhuriyar Niger, al'amuran zirga-zirga sun fara dawowa a yankin Difa bayan ɗage dokar hana zirga-zirgar da hukumomin jihar suka yi. Za ku ji cikakken rahoton, haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na ƙirƙiro da kujerun dindindin biyu, ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibirai na Pacific masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yunkurin yin hakan na zuwa ne a kokarin da Amurka ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da Afirka, inda da dama ke cike da bacin rai ganin yadda Washington ke marawa Isra'ila baya a yakin da Isra'ila ke yi da Gaza, da kuma hankoron zurfafa dangantaka da kasashen yankin Pacific da ke da muhimmanci wajen dakushe tasirin China a yankin. Thomas Greenfield ta shaidawa kafar labaran Reuters fatanta na ganin wannan yunkurin na ci gaba ta hanyar da za a iya cimma sauye-sauye a kwamitin tsaro a nan gaba, abinda ta bayyana a matsayin wani bangare na tarihi da shugaban Amurka Joe Biden zai bari. Kasa Australia ta tuba kambin yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro biyu da ake zargi da aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa'idan su a yayin tsawon lokaci da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. A yau Alhamis, ministan tsaron Australia Richard Mayles ya shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an soji da suka yi aiki a Afghanistan za su rasa kambinsu mai daraja a aikinsu bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin Afghanistan tsakanin shekarun 2005 da shekarar 2016.
When you command a unit, you will receive often the benefits and the accolades of what that unit does.
Minister Mayles kenan yake cewa yayin da aka ce kai ne ke jagorantar wata runduna ko sashi, to kuwa dole ne ka girbi duk wani abin da aka shuka ƙarƙashin kulawarka, ko mai kyau ko akasin haka, ko da kana wurin a zahiri ko baka wurin. Shi ma karamin ministan tsaron Australia Andrew Hastie tsohon soja ne da ya aiki a Afghanistan.
Those who are alleged to have shed innocent blood are alone responsible for that. I do not say this to absolve or condemn.
Andrew Hastie kenan a ranar Alhamis ɗin nan yake shaida a majalisar ƙasar cewa dole ne waɗanda suka yi sanadiyar zubar da jini su ɗauki alhaki da duk wani sakamako na jinin nan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ba wai ina yin Allah wadai da su ba ne, illa dai duk wanda ya ga hotunan waɗanda aka kashe ɗin to fa dole ne shugabanni su tambayi ba asiri. A ranar Alhamis ɗin nan jami'ai a arewa maso gabashin Ukraine suka ce wani hari da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙi a garin Konotop ya raunata aƙalla mutane 14. Harin ya kaikaci gine-ginen wuraren samar da makamashi da sauran gine-ginen jama'a, cewar jami'ai. Haka zalika dakarun na Rasha sun kaikaci wani harin jirgi mara matuki a yankin Kherson, inda jami'ai a yau Alhamis suka ce dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda hudu. Dakarun Ukraine din sun ce baki daya sun harbo adadin jirage marasa matuki 44 daga cikin 64 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare a sassan Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Don ma kafin nan, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a Najeriya, Dr. Musa Adamu Aliyu, ya bayyana a gaban babbar kotun jihar Kano domin kare hukumar kan zargin cewa jami'anta sun karya umarnin kotu na dakatar da wani bincike kan badakalar ba da kwangiloli da take yi a dukkan ƙananan hukumomin jihar 44. Ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar tare da kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Algon ne suka gabatar da ƙarar, inda kuma suka yi korafin cewa duk da umarnin kotun, hukumar ta ICPC ta ci gaba da binciken ta hanyar gayyatar wasu daga cikin shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya, Algon Region jihar Kano, da ma'aikatar ƙananan hukumomi ta Kano da kuma kantumomin ƙananan hukumomin na jihar Kano ne suka yi korafi gaban kotun kan cewa hukumar ICPC da takwarata ta jihar Kano da ma hukumar 'yan sanda sun hana su rawar gaban hantsi. Daya daga cikin manyan batutuwa da hada-hadar kuɗaɗen da kantumomi su 44 na jihar Kano suka yi shine batun sayan magunguna na ɗaruruwan miliyoyin naira kuma ta hanyar a ringizan kuɗaɗe. Barista Shamsu Ubala Jibril shine lauyan masu ƙara.
Rana ce ta farko da kes ɗin ya zo a gaban kotu, kuma muka yi wa kotu bayani cewa a ranar 27 ga wata kotu ta zauna kuma ta ba da order cewa da gaba ɗaya waɗanda ake kai ƙara su dakata da neman waɗanda suka kai ƙara har zuwa lokacin da za a gama shari'a, kuma abin takeici sai kasance har yanzu ba su daina ba. Ranar 9 ga wata da 10 ga wata da 11 ga wata sun neme su, to shine muka ce to mun zo gaban kotu domin mu nemi kotu ta hana su ci gaba da shiga cikin wannan case din har sai sun yi biyayya ga kotu. Sannan kuma mun yi filing din wasu applications kamar wasu bukatu kamar na su kansu ma ICPC din da public complaint wanda ba su bi wannan order din ba, to su ma a zo a tirsasa su bi order kotu.
Sai dai a yayin zaman kotun na yau, shugaban hukumar ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu San ya faɗa kotun cewa batun kashe kuɗaɗen al'umma babu hurumi shine babban al'abin da hukumar saki kallo. Yana mai cewa kotun kolin Najeriya ta haramta wa kantumomi ko shugabannin riko na ƙananan hukumomi sarrafa kuɗaɗen ƙananan hukumomi a Najeriya.
Abin da muke hakuri shine cewa wanda yake magana cewa an karya wadar kotu wani Abdullahi Aliyu Dedere shi shugaban riko ne na ƙaramin hukumar ƙarai. Wanda muga wannan kotu cewa kotun kolin Najeriya a ranar 11 ga watan Yuli na wannan shekarar ta ba da hukunci cewa ba wani mutum a Najeriya da zai mulki ƙananan hukumomi a matsayinsa na shugaba mai rikon ƙarya. So kawai ana so a yi amfani da wannan kotun ne a fake a ci gaba da mulkin ƙananan hukumomi a jihar Kano ta hanyar wato waɗannan shugabannin riko, wanda mu kuma a matsayinmu na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa wajibi ne mu tabbatar mun aiwatar da umarnin kotun koli.
Bisa amincewar bangarorin biyu, alƙalin kotun mai shari'a Ibrahim Musa Ƙaraye ya ce za a mayar da wannan batu zuwa ofishin babban jojin Kano domin ci gaba da shari'ar a wata kotun ta daban, la'akari da cewa kotunsa na aiki ne bisa tsari na wucin gadi saboda hutun da alƙalai ke yi a halin yanzu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Daga ranar Alhamis ɗin ne ake sa ran shugaba Joko Widodo na Indonesia zai shafa makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa a sabon babban birnin ƙasar Nusantara, a daidai lokacin da wasu ke bayyana shakku kan ci gaba da samar da gagarumin ci gaban da ake hasashe a aikin gina birnin da aka ware wa kuɗi dala biliyan 32. Gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin Borneo ya sha fama da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine, matsalolin da suka shafi filaye da rashin samun masu zuba jari daga kasashen waje. A watan Yunin da ya gabata, neman yan jami'ai biyu da ke kula da sabon babban birnin na Nusantara suka ajiye aiki. Daya daga cikin manyan jami'an, Jokowi, ya jaddada a yau Alhamis cewa za a kwashe gwamnan shekaru kafin a kammala ginin birnin na Nusantara. A ranar Alhamis dinnan, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta kwashe mutane kusan su 100 daga zirin Gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa, da kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai ɗorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke buƙatar kula. Wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na Falasɗinawa, Richard Papercrown, ya shaida wa 'yan jarida cewa akwai buƙatar samar da ingantaccen tsari mai ɗorewa akan hakan. Papercrown ya ce akwai mutane 10,000 a Gaza da ke zaman jiran fita neman magani. Hukumar ta kuma fitar da wani rahoto a yau Alhamis da ta ce kashi 1/4 na waɗanda aka raunata a yakin da ake yi a Gaza daga ƙarshen watan Yuli an kiyasta raunin nasu ya wato yana iya sauyar da rayuwarsu da ke buƙatar kulawa a tsawon shekaru masu zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Niger yanzu haka al'amuran zirga-zirgar motoci daga kasashen waje sun fara dawowa a yankin Difa bayan dage dokar hana zirga-zirgar da hukumomin jihar ta Difa suka yi. Hukumomin jihar sun kafa dokar haramcin ne kan motocin da ke sufuri daga kasashen waje musamman Najeriya bisa dalilan yaki da matsalar tsaro, lamarin da ya yanke sufurin kayayyaki ya kuma jefa al'ummar yankin a cikin halin tsadar rayuwa. Daga Difa ga rahoton wakilinmu Haru Sule Rashidu.
To sai dai a halin yanzu gwamnatin jihar ta Difa ta ce bayan wani binciken da ta kammala a hukumance ta nuna amincewarta na baiwa waɗannan motocin da ta dakatar har tsawon watanni 5 a baya akan su ci gaba da gudanar da ayyukansu na zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da sauran ƙasashen makwabta bayan sun cika sharuɗin da hukumomin jihar ta Difa suka umarce su da shi, da hakan zai ba da damar shigo da isassun kayayyakin abinci a cikin jihar, sabanin kuma bayar da aka samu na ƙaramcin motocin zirga-zirgar dakon ɗaukar kayayyakin abinci a lokutan baya, lamarin da ya jefa al'ummar jihar ta Difa shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa. Alhaji Kyarin Mustapha shine mai magana da yawun gamayar waɗannan ƙungiyotar da suka tunkari hukumomin jihar ta Difa a lokutan da jihar ta fada cikin wannan matsanancin halin, ya kuma yi ƙarin bayani a game da nasarorin da suka samu ga hukumomin jihar.
Kashi 80 cikin 100 na buƙatunmu mun samu, 20 ɗin da bamu samu ba ma abu ne wanda ya shafi harkan tsaro, kuma tsoro na mu duka ne shi yasa shi din gaskiya ba mu da ma korafi akai. To dama babban damu wanda kuma yake damu mu da kuma yake damu jaha, akwai motoci da suke higowa ta bangaren Najeriya da motoci da suke zuwa da lambobin waje wanda su suna da kun kaya ne su da kansu a kasar su suka mana cinan Niger. To da aka ce kasu shigo sai zaman to kaya yayi karanci, to alhamdulillah mun samu wannan daman an dage musu doka suna dauko kaya daga nan makotan mu Najeriya kamar jihar Borno, Yobe, Jigawa suna shigowa da shi nan kuma sannan su sauke kuma su koma cikin aminci. Kenan kaya sun sauka, saboda me? Bukatan kawo kayan da aka samu. A wannan gaban gaskiya muna godewa magabatanmu a karkashin gwamnatin jiha, muna musu godiya kuma mun ji daɗi da suka shurare mu.
To koya waɗansu daga cikin direbobin da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirga tsakanin jihar Difa da sauran ƙasashen ƙetare suka ji a game da dage musu wannan dokar da mahukuntan jihar ta Difa suka yi, gadi abin da suke cewa.
Sunana Ahmadu, direba ne na manyan motoci. Akwai motoci da dama wanda zan ce takarra bai cika ba, yanzu takarrunsa ya cika. Gwamnatin Difa gaskiya ya yi iya gwargwadonsa, an samu kan abun. Daga nan Difa ina zuwa Chadi da Nigeria, hatta Libya ina zuwa, har da Sudan muna tafiya. Daman kayan abinci shine iya abubuwan da muke dokowa.
Alhaji Umar Mamon, direba ne mazaunin Difa. Mun jinjina gwamnati namu na Difa akan ya sake wayansu motocin masu namban Najeriya. Yanzu haka suna shigo da kaya daga Najeriya zuwa Difa. Ba wani masala yanzu haka.
A nasu bangare su ma 'yan kasuwa a nan Difa ya ba su kai da wannan mataki. Alhaji Ibrahim Dandale, wani babban ɗan kasuwa ne da ke hada-hadar kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe makwabta, musamman tarayyar Najeriya, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa.
Muna wa mai girma gwamna godiya, ya riga ya bamu muka samu motocinmu suke shigowa. Duka motocin nan manya ne na Najeriya da suke da kon kaya su zo nan difayin suka sabke manya na Chadi kuma su dauka su tafi yanzu kam alhamdulillah muna wa Allah godiya muna wa mai girma gwamna godiya amma a lokaci na baya wanda muka gani gaskiya mun shiga cikin wani haula'i daga mu har masu sayan kayan nan shanu da ake tahiya da su ma har ya kasance motoci in suka zo ba su samun su huta da shanu to yanzu da ikon Allah komai ya gyaru
wannan mataki da mahukuntan jihar Difa suka dauka na dage wannan dokar ana ganin zai matukar tasiri wajen farfado da tattalin arzikin jihar bayan wahalhalun da jihar ta tsinci kanta a lokutan baya sakamakon karancin shigo da kayayyakin abinci da hakan ya haddasa karuwar farashin sa a cikin kasuwannin sassan jihar ta Difa Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar
to gaida Harusu da Rashidu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirin mu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leka jamhuriyar Niger inda muka tattauna akan irin kalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da bukatar jinin domin ceto rayuwarsu sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alƙawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu madam Nafi'u Razina Magori ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu duk a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
kamar wani irin bayani zaki game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa
mu dai yawanci babban matsalar da muke samu wasu mata in an kawo su a nan likita sai sun galabeta sun gashi sun sha wuya sannan ake kawo musu to wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini kuma wani lokaci waɗanda za su raku su tsohi kuma babban matsalar da muke fuskanta mata in sun zo aka neme su jini ba a samu sai su ce duk yawanci mazan sun ta diga ba masu gari ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya ta tar shi lahiya in ta matsi ne za ta tafi gidan uwayenta su doko ta su kawo ta yanzu in ta zo a galaba ya ce kahin a ce a shiga na a hotana a nemi jini tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun kira babban mun kwatanta mishi shi ma yayi kiran wanga major na labu in ya kira major na labu wannan lokaci major shi zai kira donor na cikin gari in an samu
masu bada
in kuma ba a samu ba in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resist negative wani lokaci sai dai a tura su Maradi
akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma ma suka salwanta saboda rashin jini
sosai ma wani lokaci abinda ke sa mata na galabeta kuma mace sai ta ji nakuda ta shige daki ta aihu
wannan ana aihuwa gida
sosai ma matan kauye suna aihuwa gida in suka shige daki suka aihu jini ya ki tsayawa kahin a ce a doki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya wannan ma in aka zo kahin a ce a samu jini a sa mata wani lokaci ma rasa matan miki to in an yi katari an riga an aihu ne aka samu a nemo rashin jinin ana iya rasa mace a bar yaro kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka ba ta duka ba kamar yanzu in sun je wurin awo ai duka ana kwatanta musu na warko a zanke kwana cikin sange in ba gidan sange macen ba ta shiga maganin sauro macen ba ta shiga sange ba ta yi ta yawan masasara shi kanshi yana tsotse jini kuma ana kwatanta musu kusan kicin abinci mai gina jiki wani lokaci macen ba ta samu mai kama mata, in kai kadai ne cikin gida miji ya tayi duga, baka da shi yau baka da shi gobe, duk irin yanda kake so ka sayi ka ce in baka da kuɗi ai ba kai, kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama. Bayan haka nan akwai fayar da ake badawa, wannan jijjiyar magani na ƙarin jini wajen awo. To ga matan da ba su sani ba, in an ba su wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yaro busuwa yake wurin aiwa su, alhali ku ba haka nan bane, waki ga dan shi babba
suna ganin wajen haihuwa za su sha wahala.
Kwarai ku gani suke in suka dauki wannan fayar suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aiwa su kasa aiwa shi, ba haka nan bane, kenan duka
shi jini ne yake karawa ba girman yaro,
shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba, ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka sha fayar ba, kenan dole mace ta hada rashin jini duwayen ta. Ku
waɗannan irin mata ne betin rashin zuwa awo da rashin zuwa likita duk lokacin haihuwa suka fi samun wannan matsala, masu karamcin shekaru ko kuma waɗanda suka masu na haihuwa ko kuma yan tsaka-tsakiya?
Ba wanda ba a samu, amma da yawanci masu karamcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala, saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su, ba komai suka sani ba.
Kamar yan shekara nawa aka yi samu sun galabai da ko sun sha wahala?
To kamar mu dauki misalin kamar yan shekara 17 da yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin, saboda ba su san ba riski yanda suke dauke da shi, su dai suna dauke da cikin ne, wani lokaci aihuwa rinci, wani lokaci aihuwa ta biki, kuma in suka ji kamar tsohin mata suna hure musu kuna irin wannan a ce ka sha magani wannan na ƙarin jini yana busa yaro da sauransu, dole su ji tsoro su ji.
Za ki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohin mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna ƙoƙarin su bata na baya?
Sosai ma muke samu irin wannan, tunda ko naƙuda ma mace ta zo naƙuda likita, wani bi tsohin matan nan su ne ke kawo mu cikas, saboda mace duk irin yanda take naƙuda ba ta da ƴancin ta taho da kanta gidan likita, wani lokaci sai uwan miji ta bada izini koko sai uban miji ya ce a taho sannan za a tahowa, duk irin yanda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su bada izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa, wani lokaci in dai ta matsi ne sai ta kai gidansu waye suka.
Wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta?
Ni shawarar da ke gare ni ya kamata a ce mace in tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta, ya kamata a ce kowa yana bata kariya da kula ta musamman wanda ya dace, kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba, ita kanta mace in ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba, ki kokari ki dawo gidan likita, kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ko ita ya kamata ki gaya ma, in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci, tunda duk yawanci tsohon matan nan me suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take ji cewa ake raki ne, kenan kamata yi duk irin yanda mace ta zo ta ce ga abin da take ji a dauko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri, su kuma masu gidaje su ma haka, kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matar ka in tana da juna kular da kake bata ka rubunya ta, kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkan mata za su rage.
To ƙarshe wani sako gare ki ga al'ummar mayayi da kewayi akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da ƙananan yara?
Shi dai kamata ya yi a ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba ai kokari a kawo ta likita, saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwabata, amma in aka zo da sauri kuma menene za a magance shi da wuri?
Ana yawan samun matsala wani lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su in sun iske madan mara kirki da dai sauransu, kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a, me yasa ake samun wannan matsala?
To rashin fahimta ne, saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kadai da yake ji me yake ji, kenan duk irin yanda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gashi gani za ya an mishi laifi, ko kuma kana iya ka kawo dan malatin ka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai kamus, tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi ya samu lahiya.
Wasu lokuta suna cewa ko kuna kwagirar su haka da sauransu, ana haka?
Ba a kwagira, shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake, duk irin yanda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna.
Yanzu ƙarshe me za ki ce a bangarorin biyu?
Haƙuri shi dai ne ya dace mi da juna, tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba, kuma su ma kansu ƴan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala. Kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka ga mu hakuri ne ya kamata.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Sakon mu na farko na cewa muna jajintawa al'umman Maiduguri bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru a birnin. Ubangijin Allah ya kiyaye gaba, da fatan kuma gwamnati da masu hannu da shuni za su taimakawa waɗanda abin ya shafa. Tabbas abin tamkar gobara ce daga kogi, maganinta roƙon Allah. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makiri Madatai da Ilyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai suka ce salam VOA Hausa. Hakika muna yaba wa gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar bisa matakin tallafawa 'yan ƙasa, musamman waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta ritsa da su da ta ɗauka, domin hakan da ta yi zai taimaka ƙwarai wajen rage ma mutanen da wannan matsala ta shafa raɗaɗi. Da fatan dai gwamnatin tamu za ta bibi wannan mataki nata sau da kafa, don ganin taimakon da ta bayar ya shiga hannuwan da suka dace, don kada rijiya ta bada goga ta hana. Sai kuma sako da ya fito daga Buba Mai Goro Gashuwa, ya ce zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon jaje na ga mutanen Borno sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa da Allah ya dora musu. Da fatan Allah ya sa ya zama kafara a gare su, Allah ya tsayar haka, Allah ya saka waɗanda suke kai musu kayan tallafi da alkhairi. Sako mu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi, sunana Babangida Buba Fajewa daga ƙaramar hukumar Takai. VOA Hausa, hakikanin gaskiya abin da yake ci mana tuwo a ƙwariya shine yadda kullum kayan masarufi yake ƙara hauhawar, kuma hukumomin Najeriya sun zura ido suna gani amma ba za su yi magana ba. Shin wai shugabanninmu ya kuke so ku yi da mu ne? Muna addu'ar duk mai hannu a wannan al'amari da muke ciki, Allah ya mana maganin su.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na ƙirƙiro da kujerun dindindin guda biyu, ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibirin Pacific masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yankurin yin hakan na zuwa ne a ƙoƙarin da Amurka ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da Afirka, inda da dama ke cike da ɓacin ran ganin yadda Washington ke marawa Isra'ila baya a yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, da kuma hankoron zurfafa dangantaka da ƙasashen yankin Pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin China a yankin. Ƙasar Australia ta tuɓe kambin yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin kulawarsu a yayin tsawon lokaci da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. A yau Alhamis, ministan tsaron Australia Richard Mills ya shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a Afghanistan za su rasa kambinsu mai daraja a aiki bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin Afghanistan tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. A ranar Alhamis ɗin nan, jami'ai a arewa maso gabashin Ukraine suka ce wani harin da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙi a garin Konotop ya raunata akalla mutane 14. Harin ya kaikaci gine-ginen wuraren samar da makamashi da sauran gine-ginen jama'a, cewar jami'ai. Daga ranar Alhamis din nan ake sa ran shugaba Joko Widodo na Indonesia zai shafe makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa a sabon babban birnin ƙasar Nusantara, daidai lokacin da wasu ke ayyana shakku kan cigaba da samar da gagarumin cigaban da ake hasashe a aikin gina birnin da aka ware ma kuɗi dala biliyan 32. Gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin Borneo ya sha fama da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine da matsalolin da suka shafi filaye da rashin masu zuba jari daga kasashen waje. A ranar Alhamis ɗinnan ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta kwashi mutane kusan su 100 daga zirin Gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ta kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai ɗorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke buƙatar kulawa. Wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na Falasɗinawa, Richard Peppercorn, ya shaida wa 'yan jarida cewa akwai buƙatar samar da ingantaccen tsari mai ɗorewa akan hakan. Peppercorn ya ce akwai mutane kusan 10,000 a Gaza da ke zaman jiran fita neman magani.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's Gration da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Bill and Ready. Ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.